نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درس مناسبة عند هدو الاتاف الأدب المفرد مع الإمام البخاري kuma zamu yi kokarin karanta hadisin 377 zuwa hadisin 384 insha Allah. Darasin yana dauke da bayani akan muhimmancin tausayi ga kowace halitta mai rai, muhimmancin tausaya ma kowace halitta mai rai a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da mu sake karanta hadisin 377 saboda ya zo da riwayoyi daban-daban, kuma kowace riwaya tana da bayani muhimmi. Haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Marwan ibn Muawiyah ad-Dimashqi qala haddathana Yazid ibn Kaysan an Abi Hazim Salman mawla Azza al-Ashja'iyya al-Kufi an Abi Hurairah wato hadisin Abu Huraira sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, wani mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sabiyyun, a tare da shi akwai wani yaro karami. Faj'ala yadhummuhu ilay, sai yana rungumar wannan yaro. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيء النبي صلى الله عليه وسلم يتي أترحمه شن كان توسيا مسني كان توسيا ميار النم في ساكة رنقو مسا. قال نعم وتم يتي هكذا. قال سيء النبي صلى الله عليه وسلم يتي فالله أرحم بك منك به, Allah subhanahu wa ta'ala ya fi tausayi gare ka fiye da tausayin da kake ma yaron. Wa huwa arhamur rahimin, kuma shi Allah ne mafi tausayin masu tausayi, Allah shi ne mafi jinkan masu jinkai. Ba a kwatanta jinkan Allah subhanahu wa ta'ala, ba a kwatanta tausayin Allah da tausayin wata halitta. Fallahu arhamu bika minka bihi, Allah ya fi tausayi gare ka, Allah ya fi jinƙai gare ka fiye da jinƙan da kake yi ga wannan yaro. Hadisin yana a Sunan al-Kubra na al-Imam an-Nasa'i, yana kitabun Nu'ud da kitabun Shu'ab al-Iman na al-Imam al-Baihaqi, hadisi na 6632. A riwayar al-Imam al-Baihaqi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wannan mutumin atarhamuhu, shin kana tausaya ma yaron nan ne? Qala na'am ya rasulullah, yace haka ne. Qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fallahu arhamu bihi minka, Allah ya fi tausayin yaron fiye da tausayin da kake masa. Kaga riwayar ta zo kashi biyu. fallahu arhamu bihi minka. Allah ya fi tausayin wannan yaro fiye da tausayin da kake masa. Wa huwa arhamur rahimin, kuma Allah shine mafi jin kan masu jin kai. Yana kitabu tauhid na Ibn Manda, hadisi 351. Hadisin yana da kyau, kuma kowace ma'ana daga cikin waɗannan ma'anoni guda biyu sun inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan dalilin yasa a ƙarshen kowace riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa huwa arhamur rahimin, Allah shine mafi jin kan masu jin kai. Yana daga cikin misalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi game da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala. Wato Annabi ya misalta jin kan Allah ga sahabbansa saboda su gane yanda Allah madaukake yake tausayi ga bayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta, wato ya ba mu sahabbai tunanin yadda za su gane girman tausayin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar misali wannan hadisin, fallahu arhamu bika minka bihi, Allah ya fi tausayin ka fiye da tausayin da kake masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kamanta ma wannan mutumin girman tausayin Allah ga bayi. Kai ka san tausayin da kake ma wannan yaro aiko, to tausayin da Allah yake maka kai kanka ya fi tausayin da kake ma wannan yaro. Kaga Annabi yana kamanta, yana ba mu surar girma wato na tausayin Allah subhanahu wa ta'ala, duk da cewa babu mai iya sanin hakikanin wato tausayin Allah tabaraka wa ta'ala ga halittunsa. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaddarta girman wato sifa na tausayin Allah subhanahu wata'ala ga sahabbai. Don haka yasa ya ce wa huwa arhamur rahimin, Allah shine mafi jin kan masu jin kai. Daga cikin misalai da aka samu yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamanta tausayin Allah da kuma tausayi na halittu saboda su gane girman tausayin Allah subhanahu wata'ala, wato shine abin da ya auku bayan yaki da aka yi da wasu kabilu guda biyu, kabilar Al-Hawazin da kuma kabilar Tasaqif, bayan fathu Makka. Waɗannan kabilu guda biyu sun fito da jama'ansu, kamar yadda Bahaushe ke cewa kwansu da kwarkwatansu. Bayan fathu Makka sun fito da matansu da maza da yara da manya da ma dukiyarsu gaba ɗaya. Duk wanda ke da dabbobi ya koro su, za a zo a yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Ya auku wato ranar 10 ga watan Shawwal, hijira na da shekara 8. Wannan yakin ake kiransa yakin Hunain, wanda wani kwari ne da ke bayan Arfa tsakanin Makka da Ta'if. Bayanin wannan yaki da kuma ilimin da ke cikinsa ya zo cikin Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ibn al-Jawziyya ya fitar da ilimi da aka samu karkashin wannan yaki, wanda ya yi magana a kai mujallar na uku shafi na 408. Ya ce wa kana sabiyu sittata ala fi ra'asin, bayan an gama yakin Hunain tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan kafirai waɗanda suka fito daga kabilu manya guda biyu, kabilar Saqif da kuma kabilar Al-Hawazin, an samu fursunoni sun kai mutum 6,000. Inda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, fursunonin yaki sun kai mutum 6,000. Wal iblu 24,000, raqumai an samu 24,000. Raqumai 24,000. Wal ganamu aktsaru min 40,000 shatin, awakai kuwa sun fi 40,000. Wadanda aka samu a matsayin ganima, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu bayan an gama yaki da waɗannan wato kafirai. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jinkirta ma waɗannan mutane, saboda sanin cewa za su yi wa kansu fada, akwai tamanin za su zo su musulunta. Fasta'ana bihim rasulullah an yaqdamu alaihi muslimina bid'a asharata layla, annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira kamar kwanaki 10 maimakon ya komo Madina. Ya jira dan ya tabbata bisa ga ilimin da Allah madaukaki ya bashi, waɗannan larabawa za a samu waɗanda za su musulunta, za su tafi, za su zo su same shi. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace waɗannan yaƙi guda biyu, yaƙin farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da Larabawa shine yaƙin Badar, yaƙi na ƙarshe kuma da aka yi da Larabawa shine yaƙin Hunain. Yaƙin farko yaƙin Badar, yaƙi na ƙarshe da aka yi tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Larabawa shine yaƙin Hunain. Iftataha ghazwa al-Arabi bi ghazwati Badrin wa khatama ghazwahum bi ghazwati Hunain. Shi don haka yasa ake misali da waɗannan yaƙe-yaƙen guda biyu suna da muhimmanci. Ana misali da waɗannan yaƙe-yaƙen guda biyu, yaƙin Badar da yaƙin Al-Hunain, akan ce Badrun wa Hunain, wato farko da ƙarshe kenan. Farko da ƙarshe, Badar nasara ga musulmai, Hunain nasara ga musulmai. To sai ya zama Larabawa an gama al'amarinsu, sun sallama, sun miƙa wuya, sun tabbata ba su iya cin nasara akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tsakanin yaƙin Badar da yaƙin Hunain shekara bakwai. Yaƙin Badar shine na farko, yaƙin Hunain shine na ƙarshe. Kuma cikin ikon Allah mala'iku sun taho kowane yaƙi. Mala'iku suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a yaƙin Badar. Qatalat bi anfusiha ma'al muslimin fi hatayn al-ghazwatayn. Haka nan suna tare da musulmai a yaƙin Hunain. Akwai magana mai tsawo game da wannan yaƙi. Haka bayanin ya zo cikin littafin Ibn Kasir al-Bidayat wa Nihaya. To abin mamakin da ya auku kamar da al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi yana Kitabul Adab, babu rahmatil walad wa taqbilihi wa mu'anakatihi. Hadisin Sayyidina Umar bin al-Khattab, Allah ya kara masa yarda. Sayyidina Umar ya ce qadima al-Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Waɗannan fursunoni kamar mutum 6,000 an tara su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. An tara su ga a ce ma ga fursunan yaƙi 6,000, maza da mata, yara da manya. Fa idza ra'atun min as-sabi, sai ga wata mace daga cikin fursunonin nan, kad tahlubu sadiyaha tasqi. Akwai wata mata daga cikin fursunonin, ya zamanto dama can tana shayar da ɗanta, to ɗanta ya bace. Don haka sai mamanta ya cika da nono, yana cutar da ita, bayan da za tana buƙatar ta samu yaronta ta bashi nono saboda ta samu sauki. Sayyidina Umar yake bada labari yace idza wajadat sabiyan fi sabi akhadathu. Sai tana bin waɗannan fursunonin, duk inda ta ga yaro karami sai ta ɗauka. Fa alsaqathu bi batniha, ta rungume shi ta bashi nono. Wa arda'athu, duk inda ta ga yaro za ta daga, ko yaron waye za ta dauki wannan yaro sai ta bashi nono saboda ta samu sauki. Wata riwayar yace idza wajadat sabiyan akhadathu fa arda'athu, fa wajadat sabiyan fa akhadathu fa alzamathu batnaha. Tana haka har je Allah ya sa ta samu yaronta cikin waɗannan fursunonin. Haka yazo cikin sahihin Bukhari, kuma haka ma riwayar ta zo cikin sahihu Muslim kitabut tauba, babun fi si'ati rahmatillahi ta'ala. Ibn Hajar yana sharhin wannan hadisin da Sayyidina Umar cikin Fathul Bari mujallad na 10430, yace wa urifa min siyaqihi annaha kanat faqadat sabiyaha, ta rasa yaronta saboda yawan fursunoni da ke wannan gurin, yaronta ya bace a cikin wannan rububi. Wa tabarrarat bi ijtima'i al-labani fi sabiha. Ibn Hajar yace ita wannan mata saboda rashin yaron da ke wato shan nononta, sai ya zamanto mamanta ya cika da nono har ma tana cutuwa. Fa kanat idza wajadat sabiyan arda'athu, duk inda ta ga yaro sai ta dauka ta bashi nono. Li yakhifa anha, saboda ta samu saukin nonon da ya taru a cikin mamanta. Falamma wajadat sabiyaha bi aynihi, lokacin da ta ga wannan yaron nata ainihinsa, akhazathu faltazamathu, sai ta dauke shi ta rungume shi tana murna Allah madaukaki ya dawo mata da danta. Ibn Hajar yana cewa shi iya karatunsa, lam aqif ala ismi hadha sabi wala ismi ummihi, duk iya karatuna yace ban gano sunan yaron ba, kuma haka ma sunan mahaifiyarsa. Amma dai Sayyidina Umar ya bada labari da Sayyidina Umar da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna kallon duk abin da ya auku. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم, سيدنا عمر يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي منا, أترون هذه طارحة ولدها في النار, شن كنا غني إتوانا ما تزات إيه جيفة دانتا دنن أوتا دكانتا ta dauki yaron nan ta jefa shi a wuta, kuna ganin zai yiwu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai, kulna da, muka ce ina. Wa hiya taqdiru ala alla taqrahu, in dai tana iya kare danta ba za ta jefar da shi ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, lallahu arhamu bi ibadihi min hazihi bi waladiha. Manzo Allah ya ce, wallahi Allah ya fi tausayin bayi fiye da tausayin da wannan mata take ma danta. Kun ga manzo Allah ya kamanta tausayin Allah ga bayi da kuma tausayin ita wannan uwa ga danta, saboda ka gane girman tausayin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma yana daga misalin shi kansa tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda labarin ya zo cikin Sahih Bukhari, wanda Al-Miswar bin Makrama da Marwan bin Al-Hakam duk sun ruwaito akan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna yana jiran ainihin wato manyan kabilun Banu Saqif da kuma Al-Hawazin ko za su taho. Sai gashi kuwa sun taho, sun musulunta, waɗanda suke baya, waɗanda ba a kama su cikin fursunoni ba, waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su. Suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce, mun musulunta ya Rasulullah. Fa sa'alu an yarudda ilaihim amwalahum wa nisa'ahum, suka ce, ya Rasulullah, muna so ka dawo mana da dukiyarmu da ƴaƴanmu da matanmu duka ba mu. Wato abin mamaki game da tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya amsa musu bukatarsu. Don haka dan labarin yana da tsawo, ya tara sahabbai yayi musu huduba, yace, fa inna ikhwanakum haula'i qad ja'una ta'ibin. Ya tara sahabbai yace, ya ku sahabbai, kun ga ƴan uwan ku dinnan, kaga tunda yanzu sun musulmai ne, ba kuma abokan gaba bane. Sai manzo Allah ya ce, ƴan uwan ku dinnan sun taho gare mu, yanzu sun tuba, sun karbi addinin musulunci. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tuhumar imanin mutum, kaga dai fa ba a dade da gama yaki ba, gashi sun zo akan sun tuba, sun musulunta, kai a yanzu zaka dauka ko yaudara ce dan dai su dawo da iyalansu da dukiyarsu? Amma manzo Allah ya haramta aiki da zato. Wannan abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da shi ba. Manzon Allah ya yi huduba ga sahabbai, ya ce musu, ga ƴan uwanku, saboda yanzu musulmai ne, sun taho gare mu, sun musulunta, sun tuba. Fa sa'alu an yarudda ilaihim amwalahum, suna buƙatar a maida musu dukiyarsu da matansu da ƴaƴansu. Wa inni qad ra'aytu an arudda ilaihim sabyahum, ni manzon Allah ya ce, tunda an riga an raba ganima, an ba mu wannan nashi kaso, wancan nashi kaso, akwai waɗanda ba a raba ba, akwai kaso na manzon Allah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ni kam na yi hukunta cewa, kuma tare da soyayya a zuciyata, zan maida musu duk abinda wato na samu daga ganimarsu. Amma Annabi ba zai tilasta mutane ba, domin hakki ne da Allah maɗaukaki ya ba su, tunda an riga an gama yaki. Faman ahabba minkum an yutayyiba zalika falyaf'al, akwai zaɓi biyu gare ku. Na ɗaya, wanda ke son ya yi irin abin da na yi, shi ne ya sake musu matansu da ƴaƴansu, ya maida musu dukiyarsu, to yana da kyau ya aikata. Wa man ahabba minkum an yakuna ala hubbihi hatta nuti'ahu iyyahu min awwali ma yafi'u Allahu alaina falyaf'al, wanda ke ganin ba zai iya bayarwa kyauta ba, to ina mar alwashi ya sake musu ƴaƴansu da matansu, ya maida musu ganimar da aka samu. Na ɗauki lamu ne, idan aka sake yaƙi aka samu ganima, zan mayar masa abin da ya bada. Huduba tausayin manzon Allah. Fa qala an-nas, sai mutane suka ce, qad tayyabna zalika ya Rasulullah, za mu maida musu wato dukiyarsu da ƴaƴansu da matansu ba tare da muna buƙatar komai ba, kamar yanda kai, saboda koyi da kai ya Rasulullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam abin misali ne wajen tausayi cikin mutane. Shi kansa manzon Allah yana ba mu misali da tausayin Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka yasa ya karasa wannan magana da cewa, wa huwa arhamur rahimin, Allah shi ne mafi jinƙan masu jinƙai. Shin jinƙai na Allah tabaraka wa ta'ala ya game kowane ɗan adam? Akwai hadisin da al-imamu Ahmad ya rawaito da al-imamu al-Hakim, wato hadisin Anas bin Malik, ya ce, wata rana marra annabi sallallahu alaihi wa sallam fi nafarin min ashabihi, manzon Allah ya zo wucewa cikin jama'a ta sahabbansa suna da yawa. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce, musamman idan an za a yi wata tafiya, to kada jin ƙarar tafiyar jama'a, kana jin ƙara saboda yawan mutane. Wa sabiyun ala tariq, sai ga wani yaro yana kan hanya yana wasa, to kuma sahabbai na kan dawakai, wasu na kan raƙuma, ga yaro na wasa akan titi. Falamma ra'at ummuhu alqauma, lokacin da mahaifiyar yaron ta hangi kungun jama'a za su wuce na Annabi sallallahu alaihi wasallam, khashiyat ala waladiha an yuta, sai tana tsoron kada dabbobin nan su taka yaronta. Wa aqbalat tas'a, saboda haka sai ta rugo da gudu, inji Anas, wa taqulu, tana cewa ibni ibni, dana dana, tana fadi. Wa sa'at fa akhazathu, tana zuwa sai ta dauke dan. Fakala al-qawm, sai jama'an wannan kuma ya zama darasi gare su. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan abin da ita matan ta yi ya zama darasi gare su. Wannan yana daga cikin abin da manzon Allah ke karantar da sahabbansa. Komi ka gani kai la'akari da shi, akwai ilimi da Allah madaukaki ya sa. Ya Rasulullah, ma kanat hazihi litulqi ibnaha finnar, wannan mata ba ta iya jefar da ɗanta wuta, yanda take da tsananin son shi. Sai manzon Allah ya ce, walallahi bi tarihin habibahu finnar, shi ma kuwa Allah ba mai jefa masoyinsa bane a cikin wuta. Su suna misali da son uwa ga ɗanta ba ta iya jefa shi wuta, shi kuma manzon Allah yana gaya musu shi ma Allah bai jefa masoyinsa a cikin wuta. Wata riwayar, walallahu azza wa jalla la yulqi habibahu finnar, shi ma Allah subhanahu wa ta'ala baya jefa masoyinsa a cikin wuta. A wata riwayar, wala'ullahi azza wa jalla la yulqi habibahu finnar, manzon Allah ya ce wallahi Allah magwayi mai ɗaukaka ba zai jefa mai son shi a cikin wuta ba. Hadisin yana sahihul jami'i saghir, hadisi na 795 da kuma silsilatu sahiha, hadisi na 2407. Ibn Hajar cikin Fathul Bari ya ce wannan hadisin na Anas ya tabbatar mana ba kowaye Allah subhanahu wa ta'ala yake jin kai gare shi wanda har ba zai jefa shi a wuta ba. Waye Allah ke jin kai gare shi? Shine masoyinsa. Masoyinsa, fa ta'biru bi habibihi yukhrijul kafir, tunda aka ce masoyin Allah kaga an fitar da kafiri banda shi. Wa kaza man sha'a idkhalahu mimman lam yatub min murtakibil kaba'ir, haka wanda ya tashi a lahira da manyan zunubi koda ya shiga wuta. Aqidatu ahlus sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, tunda akwai son Allah a zuciyarsa, to Allah ba zai bashi a wannan wutan ba zai cire shi. Da aka ce lafdul ibadi am wa ma'anahu khasun bil mu'minina, idan aka ce Allah mai jin kai ne, wato ga bayi, Allah mai jin kai ne ga bayi, ba duk bayinsa bane. Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanta jin kansa ga masu imani ne a ranar kiyama. Ya zo cikin suratul A'raf aya ta 156, wa rahmati wasi'at kulla shay'in, Allah madaukaki ya ce rahmata ta yalwace dukkan komai. Kaga da ji farkon maganan ka dauka rahmar Allah ta game kowa da komi, amma sai Allah a ƙarshen maganan ya ce fasa'aktubuha lillazina yattaqun wa yu'tuna zakata walladina hum biayatina yu'minun, wannan ya gwada cewar ba kowaye yake samun rahmar Allah a ranar kiyama ba, duk da cewa rahmar Allah ta yalwace kowa. Fahiya ammatun min jihati salahiyya, kowa ya dace da rahmar Allah, shine abin da ayat take nufi, kowa ya cancanta ya samu rahmar Allah. Wa khasatun mimman kutibat lahu, don haka idan mutum ya yi riko da karantarwar musulunci yana samun rahmar Allah a ranar kiyama, amma idan mutum bai da riko da addinin musulunci to baya samun wannan rahmar Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin kiyama. Mu karanta babi na gaba, babi 176, rahmatul baha'im, wato rahama tausayi ga dabbobi, shine rahama ga dabbobi. Wannan babi yana magana akan tausayi ga dabbobi. Haddathana Isma'il bin Abi Uwais al-Madani qala haddathani al-Imam Malik, al-Imam Malik ya karanta da wannan hadisi, an Sumayyin maula Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Salih as-Samman an Abi Hurairah, wato asalin hadisin Abu Huraira ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ba masa sahabbai labari, baina ma rajulun yamshi bi tariqin, fasailin da wani mutum yake tafiya akan wata hanya, ishtadda bihi al-atash, sai kishi ya tsananta gare shi, al-atash kishi ishtadda bihi ya tsananta ga wannan mutumin, fa wajada bi'ran, wannan labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake ba mu sahabbai. Manzon Allah yakan ba da labari ga sahabbai saboda cikin labarin akwai ilimi, akwai ilmantarwa. Mutum ne yana tafiya akan hanya, kishi ya tsananta gare shi, fa wajada bi'ran, sai ya samu wani rijiya, fa nazala fiha, sai ya sauka cikin rijiyar, wanda ya gwada cewar babu guga a bakin rijiyar kenan, shi da kansa ya shiga cikin rijiyar, fa shariba, ya sha ruwa, thumma kharaja, sannan ya fito, fa idza kalbun yalhaf, sai ga wani kare yana haki, shine yalhaf, asali allahfu irtifa'un nafs min al-i'ya, kamar inda zo cikin Fathul Bari a mujallal na 673, abinda ake kira allahfu shine haki mutum ya ringa numfashi da kyar, saboda wahala, saboda ya gaji yana numfashi, dabba musamman karnuka suna haka, sai ga wani kare yana haki yana numfashi da kyar, ya kulu sara, yana cin wato laka da ke gurin, al-ardan nadiyya, shi ake kira as-sara, yana cin lakan da ke gefen rijiya tunda babu ruwa a gurin, min al-atash, saboda tsananin kishi, fa qala ar-rajul, sai wannan mutum ya ce laqad balaga hadzal kalba min al-atash, lalle kishin ya isa ga wannan kare, mislu alladhi kana balagani, irin kishin da ya isa gare ni, wato tsananin kishi da na samu irinsa ne wannan kare ya samu, fa nazala al-bi'ra, sai ya saki shiga rijiya, fa mala'a khuffahu, sai ya cika huffinsa guda biyu, takalma na fata ya zare, takalman ya cika da ruwa, khuffahu ba guda ɗaya ba, huffinsa guda biyu, thumma amsakaha bi fihi, ya rike bakin, fasakal kalba, ya hauro ya fito daga rijiya ya shayar da wannan kare, fa shakara Allahu lahu, sai Allah ya gode masa, fa ghafara lahu, Allah ya gafarta mishi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari, an ji farkonsa, an ji karshensa, kuma an san darasin da ke ciki, saboda haka yasa sahabbai kalu, nan take sahabbai suka yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda sun fahimci abinda manzon Allah yake so ya karantar da su da wannan labari. Anan aka ce sahabbai sun yi tambaya, ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'imi ajran, muna samun lada hatta jikin dabbobi, muna samun lada hatta ma ta wajen tausayin dabba. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli zati kabidin, duk wata halitta mai hanta ratubatin, danya, idan aka ce halittar da take da danyar hanta, halittar da hantar ta bai bushe ba, ta mutu ba kenan, tana da rai, ajrun, zaka samu lada in ka taimaka mata, fi kulli zati kabidin ratuba ajrun, duk wata dabba mai hanta, wato mai danyar hanta, idan aka taimaka mata ajrun, akwai lada. Hadisin yana silsilatu sahiha, wannan riwaya hadisin 29, amma asalin hadisin muttafaqun alayhi, yana sahihul bukhari, wannan hadisin yana kitabu shurbi wal musaqat, babu fadli saqi al ma'i, kuma yana sahih muslim kitabu salam, babu fadli saqi al baha'im al muhtarama wa it'amiha, hadisin yana muwatta, saboda hadisin al imam malik ne. In ka duba farkon hadisin, haddathana isma'il bin abi uwais al madani qala haddathana al imam malik, haddathani malikun, tunda malik ne ya rawaito hadisin al-imam al-bukhari ya samu, to shi kansa malik ya rubuta ma hadisin a nashi littafin, yana muwatta, tunda muwatta al-imam malik ya rubuta, yana kitabul jami'i, babu ta'am wa sharab, cikin al-muwatta. To hadisin ya taho riwaya ta al-imam tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir, ne makon hadisin abu huraira, ya zo ta sahabi da ake kiransa suraqah bin malik, Suraka ya bada labari, yace dakhaltu ala rasulillahi fi maradihi alladhi qabadahu Allahu fi, na shigo ɗakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwance a jinyar da Allah ya amshi ransa, jinyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ƙarshe. Suraka yace na shigo ɗakin, fa sa'altuhu, sai na masa tambaya. Fa ma sa'altuhu an shay'in illa akhbaranihi, babu abin da na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci face manzon Allah ya bani labari game da shi. Shi Suraka yana ta tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah yana bashi amsa, wato hatta lokacin da manzon Allah yake kwance bashi da lafiya yana karantarwa sallallahu alaihi wasallam. Hatta inni la azkuru shay'an laylaka fima azkuruhu, Suraka yace har ma yanzu haka a daren nan nakan tuna irin tambayar da nayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da irin amsar da manzon Allah ya bani. Fa kana mimma sa'altuhu anhu, daga cikin abin da nayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya, an qultu lahu, nace masa, ara'aita ar-rajula yufrigu fi hawdihi, mutum ne wato zai tona rami yayi da ɗansa ya tara ruwa, mutum ne ya tona rami ya samar da ruwa ya tara ruwa a wurin, fataridu alaihi alhamadu min al-ibli wa dalla, sai zama dabbobi suna gangarowa su sha ruwa, dabbobin ma wato waɗanda ba mallakan mutane ba, kamar raƙuman daji ko wasu shanu da suka ɓace, awakai za su taho su sha ruwan su yi tafiyar su. Sai Suraka ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, yace alahu ajrun fi an yasqiyaha, mutum yana samun lada saboda shayar da waɗannan dabbobin da yayi. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, laka fi kulli kabidin harra ajr, kana samun lada ga duk wata halitta da take da hanta, halittar da take da hanta ta samu zafi kunar kishi, kana samun lada idan ka shayar da ita. Wani lafazi yace fi kulli kabidin harra saqaitaha ajr, Suraka bin Malik, hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, sahih Ibn Hibban da kuma Sunan Ibn Majah. Wannan ya nuna cewar waɗanda suka ruwaito hadisin akwai Abu Huraira, wanda shine hadisin da yafi shahara, riwayar sa tana sahihu Bukhari, sahihu Muslim da littafai da yawa. Sannan akwai Suraka bin Malik, duk dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa idan ka shayar da wata dabba, idan ka taimaka ma wata dabba, kana samun lada. Amma anan malamai sun yi magana, misali kamar Ibn Hajar cikin Fathul Bari a mujallal na 5 shafi na 51, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, kullu kabidin hayya, duk wata halitta da take da wato danyar hanta, bi ma'ana tana da rai, al muradu rutubatul hayat, duk wata dabban da ya zama akwai ainihin rayuwa a jikinta bata mutu ba, li'anna ar-rutuba lazimatun lil hayati fa huwa kinaya, wa ma'ana al-ajru sabitun fi irwa'i kulli kabidin hayya, duk wata halitta mai rai idan ka taimaka mata zaka samu lada, wa huwa 'ammun fi jami'il haywan, kowace dabba. To amma anan abinda zai gwada maka cewa ba wai duka dabbobi ne zaka taimaka ka samu lada ba. Da farko wannan labari ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar game da Banu Isra'il, labarin Banu Isra'il, zamanin Banu Isra'il tana yiwa ba a haramta musu waɗannan karnuka ba, amma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an sa ka'idoji game da riƙon kare, saboda haka ba kowane kare ne zaka taimake shi ka samu ladan ba. Shi yasa Ibn Hajar yace, fa makhsusun bi ba'dil baha'in mimma la darara fihi, dabbar da ta zamanto ba za ka cutu ba saboda taimaka mata, shari'a bata haramta riƙonta ba, ita wannan dabba in ka taimaka mata kana da lada. Li'anna al-ma'mura bi qatli, misali in ka taimaka ma alade, la yajuzu an yaqwa li yazdada darar, ka taimaka ma alade wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta cinsa, wannan maganar ba ma ta al-imamu ibn Hajar kawai ba, hatta al-imamu Nawawi shi ma ya faɗi wannan, yana cewa inna umumahu makhsusun bil hayawan al-muhtaram wa huwa ma lam yu'mar bi qatlihi fa yahsulu thawabu bi saqihi, dabbar da ya zamanto ba a haramtawa musulmi riƙonsa ba, to wannan dabba idan mutum ya ce maka mace yana samun lada. Misali, musamman ga likitan dabbobi, veterinary doctor, sai ya zamanto wani ya zo da katon alade yana kiwonsa, yana saitin kirsimatin baɗi, amma aladen ya zamanto ba shi da lafiya, sai ka kawo allura kai ma wannan alade sai ya warke. Kana da lada? Kaga babu lada a kai, saboda ya saba ma ka'idar musulunci, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Shine abin da al-Imam an-Nawawi yake fada da kuma Ibn Hajar, wannan yana cikin fatawa wallahi jina mujallal na 26 shafin 165. Ba daidai bane ka ce makama dabbar da Allah ya haramta riƙonta, amma idan mutum yana da kare wanda ke kiwo, tunda musulunci ya halatta riƙon karnuka saboda kiwo, musulunci ya halatta mutum ya riƙe kare saboda farauta, musulunci ya halatta mutum ya riƙe kare saboda tsaron gona, sai mutum ya zo da irin wannan kare, in ka taimaka mar kana da lada, saboda dama can asali an halatta maka riƙon irin wannan kare. Don haka akwai ƙa'ida a kai. Ibn Hajar ya ce wa fil hadisi, kuma hadisin yana karantar da mu, jawazu safari munfaridan, halal ne mutum ya yi tafiya shi kadai ba tare da wani ba, wa bi ghairi zalim, kuma halal ne mutum ya yi tafiya ba ma guzuri tare da shi. Wannan hadisin yana tabbatar da halaccin mutum daya ya yi tafiya ba tare da abokin tafiya yana tare da shi ba, domin akwai hadisai waɗanda aka samu tsawatarwa, wanda yana nuna cewar idan dai akwai wato amana ba laifi bane dan mutum ya yi tafiya shi kadai, domin hadisin nan ya tabbatar da haka. Mutum yana tafiya ne shi kadai, kishi ya dame shi ya samu rijiya ya shiga, wato ba laifi bane. Da a ce laifi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai, yace wa mahallu zalika fi shar'ina ma idza lam yakhaf ala nafsihi al-halak, matukar babu abin da ake tsoro na halaka akan hanya, ba a tsoron akwai halaka, to ba laifi bane don kai tafiya a mota kai kadai. وفيه الحث على الإحسان إلى الناس. حديث من أقوال تدمو كوتتا ومتاني كوتتا مدبا. إذا حصلت المغفرة بسبب سكء الكلب أبي مثالي الله يا غافر تام ونسبه ديا با مكري روا تميزة كما إذا كبا مدن أدم روا شين أدن كنونا منا أشي كبا مدن أدم روا كنا سامن غافرا الله سبحانه وتعالى. فسقي المسلم اعظم اجرا كشاير ده مسلمي يا فلادا وسدل به على جواز صدقه التطوع للمشركين. Don haka yasa malamai suke buga misali da wannan hadisi, suna cewa babu laifi don ka ba da sadaka ga kafiri, ka dauki kudi ka ba ma kafiri a matsayin sadaka, gashi kare an taimaka mar bare dan adam. Wayanbagi an yakuna mahalluhu ma idza lam yujad hunaka muslimun, idan ya zama musulmi da kafiri sun zo gare ka, kowane yana buƙatar taimako, fal muslimu ahaqqu, musulmi ne yafi cancanta ka bashi taimakon. Amma idan ya zama kafiri ya zo shi kadai yana buƙatar taimako, ka bashi taimako, kana da lada wajen Allah. Waka za idza dara al amru bayna al bahima wal adami al muhtaram, ko ya zama ga dan adam ga dabba, kowane yana buƙatar taimako, sai ka fara ba ma dan adam, saboda darajarsa ta tsara ta dabba. Fal adami ahaqqu. To sannan Ibn Hajar ya kawo hadisai guda biyu, waɗannan hadisai waɗanda sahabbai mutum biyu suka ruwaito, akwai Asma bint Abi Bakar, akwai Abdullah bin Umar, nan ma dai misali ne game da tausayin dabba, misali ne game da falalan tausayin dabba. Hadathana Isma'il bin Abi Uwais al-Madani qala hadathani Malik an Nafi' mawla Ibn Umar أنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنما حديث الإمام مالك رويته مالك عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يتي أذبت امرأة في هرة أنيما وتمت عذابا أدليل كموة كل أدليل وتكموة وتمت عذابا حبستها حتى ماتت جوعا ta tsare wannan kyanwa har dai kyanwa ta mutu a dalilin yunwa. Fa dakhalat fiha an-nar, sai ta shiga wuta a dalilin wannan kyanwa. Yuqalu wallahu a'lam, za a ce mata kuma Allah ne mafi sanin abin da za a faɗa mata a can a lahira. La anti a ta'amtiha, ke biki ciyar da wannan kyanwa ba. Wala saqitiha, kuma biki shayar da wannan dabba ba, biki shayar da wannan kyanwar ba. Hina habastiha, lokacin da kika tare ta. Wala anti arsaltiha, sannan biki sake wannan kyanwar ba. Fa akalat min khashashil ardi, ta samu damar cin wato kwari na ƙasa, cin kwari. Da larabci al-khashash, yanda yazo cikin anihayati fi garib al-hadith wal athar na Ibn al-Asir mujallal nabi shafi na 32, hawamuha wa hasharatuha, beraye da kwari duk ana kiran su al-khashash, beraye da kuma kwari, da larabci ba kwari kawai ba. Wato za a ce mata, me ya hana ki kyale wannan kyanwa ta samu damar cin kwari da cin beraye? Wannan riwaya ta inganta, tana silsilatu sahiha hadisi na 28 da kuma irwaul galil hadisi na 2182. Asalin hadisin yana sahihul bukhari kitabu shurbi wal musaqat babu fadli saqi al ma'i an abdullah ibn umar, hadisan haka suka zo a jere a wuri guda a cikin sahihul bukhari. Abdullah ibn umar yace, uzibat imra'atun fi hirra, an yi ma wata mace azaba a dalilin kyanwa. Habasatha hatta matat ju'an fa dakhalat fiha an-nar, ta tsare kyanwa har dai wannan kyanwa ta mutu saboda yunwa. Dalilin haka ita wannan mata ta shiga wuta. Qala fa qala, sai yace, wallahu a'lam, la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha, sabani yanda yazo cikin nan, wala anti arsaltiha fa akalat min khashash al-ardi. Hadisin yana sahihu Bukhari kitabu badi'il khalqi babu khamsun min ad-dawabi wa fawasiq, hadisi na 3318 har yanzu dai riwayar Abdullah ibn Umar. Falam tut'imha, biki ciyar da wannan kyanwar ba. Walam tada'ha, biki kyale kyanwar. Ta'kulu min khashashil ardi, ta samu damar cin kwari wato halittun Allah da suke yawo akan ƙasa fa. To akwai hadisin Asma'u bintu Abi Bakrin, ita ma hadisin nata yana daidai da wannan hadisi na Abdullah ibn Umar. Ita ma al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin nata, annabi sallallahu alaihi wasallam, asali lokacin da annabi ya faɗi wannan, ya faɗi maganan ne a shekarar da aka yi khusufi, wato aka yi khusufi ranar da yaron sa Ibrahim ya rasu. A wannan rana an yi khusufi, ta ba da labari ta ce, salla salatul khusuf, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar khusufi. Fa qala, sai ya ce, danat minni nar, wuta ta matso kusa da ni. Bayan ya gama sallar khusufi yake gaya masa sahabbai, hatta kuntu, har sai da nace, ay rab wa ana ma'ahu, ya Allah, ko ina tare da waɗanda ke cikin wutar ne? Manzon Allah yana tsoro saboda yanda aka yi ta matsowa da wutar, yana gani, yana gaya masa sahabbai. Fa idha imra'atun, sai ga wata mata, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, hasibtu annahu qala takhdishuha hirratun, sai ga wata mata ina ganinta kyanwa na ta yakushinta. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mala'iku, ma sha'anu hazihi, me ya samu waɗannan, me ya samu wannan matan? Qalu, suka ce, habasatha hatta matat ju'an, ta tsare wannan kyanwan ne har dai kyanwar ta mutu da yunwa. Hadisin yana sahihu Bukhari wurare da yawa. Kaga hadisin Asma'u bintu Abi Bakrin ta ba da labarin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ga ainihin azabar da ake ma wannan mata, kuma ya yi tambaya aka ba shi amsa. Akwai riwaya ta al-Imam Ibn Majah kitabu ikamati salat babu ma jaa fi salatil kusuf, kala annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan an yi sallar kusuf, sai ya ce, laqad danat minni al-janna, ya yi huduba ga sahabbai, yace, lallai wuta, lallai aljanna ta matso kusa da ni. Hatta lawjita ra'tu alaiha laji'tukum biqitafin min qitafiha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, da nayi karfin hali, da na tsunko wani reshe guda na ƴaƴan itatuwan aljanna na baku, da nayi karfin hali, da nayi haka, to amma ban iya yi ba, amma lallai an matso da aljanna kusa da ni. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna masa habbai, aljannar ta zo kusa da shi ta yanda zai iya ma miƙa hannunsa ya tsinki ɗan icenta. sai ya ce musu wadanat minnin nar kuma wuta ta matso kusa da ni hatta qultu sai da nace ay rabb wa ana fihim ya allah kada ina cikin su saboda yanda akai ta matso da ita wato ta zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba dan ya shiga ba allah yana nuna mar ne azabar da ake ma wadanda ke cikin ta allah ka saba mu bane wa ra'aytum ra'atan takhdishuha hirratul laha riwayar al-imam ibn majah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace naga wata mata kyanwa na ta yakushinta fa kuntu sai nace ma sha'anu hazihi me labarin wannan matan qalu suka ce habasatha ita wannan mata ta tsare kyan wannan hatta mata ju'an har sai da ta mutu da yunwa la hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min qashashil ardi bata ciyar da kyanwa ba da ta tsare ta kuma bata sake wannan kyanwa ta samu damar kiwo ta ci halittun Allah da suke yawo akan kasa ba hadisin yana a sunan kubra na al-imam al-bayhaqi babul khutbati ba'da salati al-khusuf domin bayan an gama sallar khusufi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khutba ga sahabbai al-imam al-bayhaqi a riwayar sa yace fansarafa rasulullah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar khusufi wa kad tajallati ash-shams rana ta riga ta bude khusufin ya bace فخطب رسول الله الناس سي النبي صلى الله عليه وسلم خطبا ga mutane فحمد الله واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ya godiya ga Allah ya yabo gare shi sun makala sai ya ce amma ba'du bayan haka ya ku sahabbai ma min shay'in tu adunahu babu wani abin da aka muku alƙawarin zai tabbata lam akun ra'aituhu wanda ban taba gani ba illa qad ra'aituhu fi makani hadha face na ga wannan abun a tsayuwa na dinnan sallar da muka yi na khusufi dinnan duk abin da aka muku alƙawarin sa wanda bai auku ba a nan duniya to fa Allah ya nuna min shi hatta aljannata wan nar hatta aljanna Allah ya nuna min ita hatta wuta ma Allah ya nuna min wa innahu qad uhiya ilayya kuma an min wahayi annakum tuftanuna fil quburi qariban aw misla fitnatil masih ad-dajjal za a muku fitina a kwanciyan kabari نسأل الله السلامة والعافية قد أوهي إلي مذن الله يتي أمن وحي كو مسلمي أكو فتنة ذاكو سامو أكو انتين كبر واتو دان أدم دكا أكو جربا وانا أو مثل فتنة المسيح الدجال وانا فتنة نكو انتين كبر يا كي كو كما يا كسا يا كي جرمان فتنة تا المسيح الدجال أشي فتنة كبري تانا دي جرمان قسكي Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta girman fitinan kabari da fitinar ad-dajjal hadisin yana sahihu muslim sannan akwai Abdullah ibn Abbas shi ma ya bada labarin salatul khusuf hadisin Abdullah ibn Umar sannan hadisin Asma'u bintu Abi Bakrin ga kuma hadisin Abdullah ibn Abbas riwayarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni ra'aytul janna naga al-janna fatanawaltu unqudan sai nayi kokari na mika hannu dan in yanko nono guda na ƴaƴan itatuwa wato reshe guda wanda ke hada da ƴaƴa da yawa domin bayan an gama sallar sahabbai suke cewa ya rasulullahi mun ga ka mika hannu ga balafiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu walau asabtuhu da na samu na tsunko wannan reshe guda la akaltu minhu ma baqiyatid dunya wannan nono guda da na yanko na aljanna da za ku dinga ci har duniya ta kare wannan nono gudan ba zai kare ba saboda albarkan abincin aljanna wa ra'aytu nara naga wuta falam ara manzaran kal yawmi qattu afda manzo Allah ya ce ban taba ganin abin da ido zai gani wanda ke da tashin hankali irin wanda na gani a yau ba Allah ka tsare mu da wannan yasa malamai ke cewa ba shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga aljanna din kuma ya ga wutan kamar yanda ya faɗa da kansa ka duba sharhin waɗannan hadisai Fathul Bari mujallad nabi shafi 533 zahiruhu annaha ru'yatu aynin gani ne na ido na haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma akwai waɗanda ke ganin annal hujab kushiba lahu dunaha an yaye ma annabi sallallahu alaihi wasallam shamaki da ke iya hana mutum ya ga aljanna amma ba wai ya ga ainihin haqiqanin ita aljanna bane wa tuhiyatul masafatu bainahuma don haka an matso da aljannar ya iya ganinta, wani na cewa kamar hoto ne a nuna maka a bango ka gani, amma ba wai ainihin ita aljannar ba. Sai dai zahirin hadisin yana nuna cewar lallai annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ce ya gani, kuma wutar ma ita ce ya gani. Danat minnal jannatu hatta law tara'tu 'alayha laji'tukum bi qitafin min qitafiha. Aljanna ka matso gare ni, kaga ya tabbatar da Allah ya matso da aljannar kusa da shi har ya ganta, har ma kuma da ya iya mika hannu da zai sunko yayin itatuwanta. To akwai masu ganin an misalta kamanta ne, ba ita din ba, saboda akwai hadisin Anas bin Malik da yazo cikin Sahih Bukhari kitabut tauhid, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad uridat alayya aljannatu wan nar anifan fi urdi hadha alha'id. An nuna min aljanna da wuta dazu a bangon nan, wato ainihin bigiran bangon nan an nuna min ga aljanna ga wuta, kamar yadda mutum ke ganin majiki ko talbishin a nuna ma hoton abu a cikin bango. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna min aljanna, an nuna min wuta a dazu a jikin wannan bango, an wannan bangon, wa ana usalli alhali ina sallah. Sannan akwai riwaya da take nuna cewa an misalta ne, ba ainihin aljannar ba. Hadisin yana sahihu Muslim. Laqad suwirat alayya, an suranta min. To amma zahirin abinda annabi ya faɗa cikin waɗannan hadisai, kamar da al-Imam al-Qurtubi ya tabbatar, la ihalata fi ibqa'i hadhihi al-umuri ala zawahiriha, wannan ita ce mazhaba ta ahlus sunnati wal jamaa, fi anna al-jannata wan nar qad khuliqata wa wujidata. Dama can Allah ya gama halittar aljanna da wuta, a yanzu haka akwai aljanna, a yanzu haka akwai wuta, ba sai a lahira za a same su ba, a yanzu haka suna nan. Illa dai kawai kai kokari ka samar ma kanka wurin zama, matuntuna an riga an gama halittar su. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nuna aljanna ga manzon Allah, to ahlus sunna suna gaskanta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. Farju ila anna Allah ta'ala khalaqa li nabiyhi idrakan khassa bihi, Allah ya ba mu annabi wata halitta ta musamman, halitta ba irin tamu ba, halitta ce ba irin tamu ba, yana da wani ilimi na musamman. Adraka bihi aljannata wan nar, da wannan ilimin ya iya ganin aljanna, ya iya ganin wuta, ala haqiqatihima, akan haqiqanin yanda suke. Kuma akwai ma hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, wanda ta ruwaito akan haka. Saboda haka wannan ya nuna cewar idan mutum ya tsare dabba bai ciyar da shi, bai ciyar da ita ba, wannan dabban har ta mutu, to sai Allah ya mar azaba a ranar kiyama. Shine abin da hadisin yake karantar da mu, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari mujallad na shida shafin 357. Zahiru hadhal hadis anna almar'ata uzibat bi sababi qatli hadhihi almar'a bil habs, matan ta tsare wa kyanwa har kyanwar ta mutu, saboda haka Allah ya mata azaba. Yace munasabatu hadisul hirra litarjama min jihati anna almar'ata uqibat ala kauniha lam tasqiha. Idan aka ce shin ka tsare dabba din ne laifi ko kuwa kin ciyar da shi, hadisin ya riga ya fassara kansa, hadisin ya fassara kansa. Kuma wannan dalilin yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo bayani nan gaba a cikin babin nan, kamar yadda zamu iso gare shi, ba wai tsare dabban ne laifi ba, rashin ciyar da dabban shine laifi. Fa muktabahu annaha law saqatha lam tu'azzab, da ta shayar da kyanwan, da ta ba ma kyanwar abinci, Allah ba zai mata azaba ba, kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya faɗa haka. Al-Imam Nawawi yana Faidul Qadir na al-Imam Munawi mujallad na shafi na 523, alladhi yadhharu annaha kanat muslima wa innaha dakhalat an-nar bi hadhihi al-ma'siya. Zahirin hadisin yana nuna ita matar musulmaci ta shiga wuta saboda me? Saboda kyanwa. Inda a ce kafira ce ba za ma a bada misalin ta ba, don ko babu kyanwa za ta shiga wuta, amma an bada misali ne da wanda ya cutar da dabba yana musulmi zai shiga wuta. Allah ka tsare. Hadisi na gaba, haddathana Muhammad bin Uqba qala haddathana Muhammad bin Usman al-Qurashi qala haddathana Harizun bin Usman al-Himsi, wanda yana cikin ragowan tabi'ai. حدثنا هبان بن زيد الشرعبي Ash-Sha'abi akwai wadanda ke ganin yana cikin sahabbai kamar Ibn Manda, amma wasu malaman hadisi suna cewa la ana sa shi a cikin tabi'ai ba cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Hibban bin Zaid Ash-Sha'abi, Ibn Abdul Barri a cikin Al-Isti'ab a mujallal na farko shafin 521 ya tabbatar da wato wannan yana cikin tabi'ai ba a sanya shi a cikin sahabban manzon Allah, haka ma Ibn Hajar cikin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba mujallal na 7 shafin 97. Ana Abdullah ibn Amr ibn al-Asi an annabi sallallahu alaihi wasallam, Hibban ibn Zaid ash-Sha'abi yarwayto hadisin Abdullah ibn Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam yace irhamu turhamu, ku tausaya a tausaya muku, ku tausaya za a tausaya muku, wato ku yi jin kai za ku samu jin kai, waghfiru yaghfiru Allahu lakum, ku gafarta sai Allah ya gafarta muku, wailul li aqma'il qawli, kaico ga masu bututun magana. Asali da larabci kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Jami'ul Ulum, yace fusira aqma'ul qawli biman kanat uzunahu kal qam'i mima la yasma'u min al-hikma wal maw'izati al-hasana, bututu fa idha dakhala shay'un min zalika fi uznihi kharaja fil ukhra, idan aka ce an yi amfani da bututu wajen zuba ruwa kaga ba zai rike ba sai dai ya wuce. To idan aka bada misalin mai bututu ta magana jin magana, wato ana nufin annabi yana nufi kaico ga wanda magana ke shiga kunnan dama ya fita na hagu, in ya shiga kunnan hagu sai ya fita na dama, wato magana da yake ji ba ta tsayawa a kansa tana fita, magana da duk ta shiga kansa ba za ta tsaya ba sai ta wuce. Kuma da yawa zaka ga mutane suna jin wa'azi amma wa'azin bai tasiri, me dalilin sa? Saboda maganar ba ta tsaya a kwakwalwarsu ba, ta shiga kunne ta fita, shine abin da manzon Allah yake nufi. Kaico ga wanda ya zamanto a kansa akwai irin wannan bututu na magana, wanda bai zama da magana ta shiga za ta wuce, ya zama kaban rariya. Wannan haka malamai suka fassara Lisanul Arab mujallal na 10 shafin 191, haka ma Ibn Muflih ya fassara cikin Al-Adabu Shar'iyya a mujallal na farko shafin 306, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil musirrina, kaico ga masu nacewa masu dogewa, alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamu, masu nacewa akan aikata zunubi alhali suna sane da cewa abinda suke aikatawa zunubi ne, kaico ga wadannan. Ya nuna cewa mutum yana aikata sabon Allah zai ji wa'azi, shine abinda Ibn Rajab ya faɗa cikin Jami'ul Ulum wal Hikam, zai ji wa'azi, yasma'u min al-hikmati wal maw'izati al-hasana, zai ji wa'azi kyakkyawa, magana ta hikima wanda za ta ratsa hankalinsa, ta ratsa zuciyarsa, ta sa ya daina sabon Allah, amma ba zai bari ba, yana jin wa'azin amma wa'azin bai sa ya daina saban ma Allah ba, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin shi da wannan aqma'ul qawli. Kuma wannan ya dace da aya ta 135 ta suratu Ali Imran, walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu, ba daidai bane mutun ya nace ma aikata zunubi bayan ya san cewa abinda yake aikatawa sabon Allah ne. Amma Al-Imam Al-Bukhari ya kawo hadisin ne saboda farkonsa, irhamu turhamu waghfiru yaghfiru Allahu lakum, in kun tausaya Allah zai tausaya muku, in kun gafarta wasu Allah zai gafarta muku. Hadisi na gaba, haddathana Mahmud bin Gailan Al-Adawi qala haddathana Yazid bin Harun Al-Wasiti qala akhbarana Al-Walid bin Jamil Al-Kindi an Al-Qasim bin Abdurrahman an Abi Umamah Al-Bahili, أبو أمامة الباهلي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منظم الله ياتي من رحمة دقوان دي توسيام وتدب ولو زبيها قودة أبن ينكاني رحمه الله يوم القيامة الله زي توسيام سأران الكيامة دقوان دي توسيام وتدب قودة دبر تينكا واتي يتشي زبيها yanka ta za a yi a tausaya mata, Allah zai tausaya masa a ranar kiyama. Akan wannan yasa malamai suke cewa mustahabi ne a tausaya ma dabba kafin a yanka, a tausaya ma dabba a lokacin yankawa, a tausaya ma dabba a bayan an yanka. Kaga tausayi kashi uku kenan, kafin a yanka, a lokacin yankawa, a bayan an yanka. Tausayin ba wajibi bane, mustahabi ne, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya faɗaitar da mu ne da a ce dole ne. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo maganar a wannan tsari ba, man rahima wa law sabiha rahimahullahu yawmal qiyama. Saboda haka yasa malamai ke so idan zaka yanka dabba a samu tausayi, kafin a yanka dabba ana kyamar ka daure kafafunta gaba daya. Idan ka daure kafafunta gaba daya ka mata azaba, saboda ai tunda zaka yanka ta, ai ka bata damar ma ta danyi shure-shure mana, amma ka hana wannan motsin ma, wai mutane suna ganin kamar wai in an kyale tana harba kafafu shine ma rashin tausayi. Ba haka bane, ka kyale dabban tana harba kafafu shine ka tausaya mata, domin ka yanka ta amma ka bata yancin wato jin zafi da kuma motsi wanda yana rage mata zafi na fitar rai. Saboda motsin da harbe-harbe da take zafi take ji na fitar rai. Amma idan ya zama an kuma sannan kamar yadda Ibn al-Usaym yake cewa, idan ka kyale ta, ka kyale kafafunta tana harbawa lokacin da ka yanka, lokacin da ka yanka, to yana ba da damar jinin da ke waɗannan sassan za su fito, za su taho wuyan su fita. Amma idan ka daure kafafunta, to jinin da ke waɗannan sassan ba za su samu damar fitowa ba, saboda yancin da ta samu tana harba kafafun shike ba da damar jinin ya fito har ya iso ta makogwaronta. Kuma na biyu shine lokacin da zaka yanka ta karka kyale ta, lokacin yankawan ka tabbata an samu sauki, shine kar ayi ta dadin rawuka ana dagawa ana maidawa, don an yi hakan bai hana a ci wannan dabban, halal ne. Wannan yana cikin al-Muhalla na Ibn Hazm, dan ka sa wuka bai yi ba, kace je a sake wasowa a dawo da shi, aka wasa aka dawo ka ci gaba. Abinda dai malamai ke la'akari da shi, shin dabbar ta mutu saboda yankanta ko a'a? Idan dai wannan yanka ne ajalin ta an gama, halal ne a ci naman, amma tausayin da manzon Allah ya magana akai ba kai ba, saboda aka baka da ladan shi. Ba daidai bane ya zama musulmi ya wahala dabba a lokacin yanka ta, ana son ya zama kayan ka wuka ta zama tana da kaifi nan take an gama, wanda har ma malamai ke cewa kafin ma a yanka din ba daidai bane ya zama kana yanka ta a gaban wuta, duk yana daga alamar tausayi da ake so mutun yayi. To bayan an gama yankan fa ya ake a samu tausayi? Kada da an yanka dabba kaza sai ka wurga kuje sai a jefa a ruwan zafi, anan zaka ga harbe-harbanta, ana fige gashi, wannan ba a tausaya mata ba. A rike wannan dabba har sai ran ya fita, sannan a je a yi figanta, saboda figar ma ai azaba ce kake kara mata tunda rai bai riga ya fita ba. To waɗannan tausayi kafin yanka, lokacin yanka, bayan yanka duk mustahabi ne, ba dole bane. Wannan shine abin da akasarin malamai suka faɗa. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 482, babi na 177, babu akhzil baydi min al-humra, dauke koyi daga wato al-humra, ita ce tsuntsun da ake kira asisi, kankanin tsuntsu. Haddathana Talq bin Gannam qala haddathana al-Mas'udi, shine Abdurrahman bin Abdullah bin Utba bin Abdullah bin Mas'ud. Al-Mas'udi jikan Abdullah bin Mas'ud ne. An al-Hasan bin Sa'd an Abdurrahman bin Abdullah an Abdullah bin Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nazala manzilan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka wani wurin masauki, yayi zango a wani guri, nazala manzilan, ya sauka a wani wurin zango, fa akhadha rajulun bayda humra, ana ce mar al-humra, akan ce al-humra, wani mutum ya tafi da koyin wannan asisi din, fa ja'at tarfu ala ra'si rasulillah, sai wannan asisin karamin tsuntsun nan sai taho yana shawagi a bisa kan annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar ya kawo kara, tsuntsun ya kawo kara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ayyukum faja'a hazihi bi baybatiha, waye cikin ku wanda ya cutar da wannan tsuntsu ta dalilin koyinta? Faja'a, auja'a, ma'anarsu guda. Ayyukum awja'a hazihi, waye wanda ya cutar da wannan tsuntsu, shine faja'a ya razana ta, ya cutar da ita. Fa qala rajulun, wani mutum yace, ya rasulullah, ana akhastu baybataha, ni ne na dauki koyinta. Wanda shi ya nuna cewar ta kawo damuwa ne ga annabi, kuma manzon Allah ya gane. Yace waye wanda ya dauki koyinta? Sai mutum yace eh ni ne na dauki koyinta. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yace urdudhu, kamayar mata da koyin. Amma ku dubi karshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, kumayar mata da koyin dole ne a rahmatan laha, don tausayinta. Ai da ita da koyin duk kana iya gasawa ka cinye, ko Allah ya halatta ba. Amma dai annabi yace don a tausaya mata, saboda ta zo da damuwan ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 25. Hadisin ya taho da riwayoyi daban-daban, kamar misali a sunan Abi Dawud, yana kitabul jihad, babu fi karahiyati harqil aduwwi bin nar. An Abdullah ibn Mas'ud qala, Abdullah ibn Mas'ud yace kunna ma'a rasulillah, mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fi safarin, muna cikin wata tafiya. Fantalaka lihajatihi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi biyan bukatarsa, baya guri. Manzon Allah ya tafi biyan bukatarsa, an yi sansani a wani guri a daji, tunda a daji ne akwai bishiyoyi, akwai gidajen tsuntsaye shekarsu. Fara'ina humara ma'aha farhan, sai muka ga karamin tsuntsun asisi ga ya'yanta guda biyu, kaga ba a ce koyi ba a wannan riwaya. Fa akhasna farkhaiha, sai muka dauki ya'yan nata guda biyu. Faja'atil humara, sai wannan asisin ya taho. Faja'alat tafrishu, yana ta shawagi a saman kawunan sahabbai, maimakon saman kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya taho. Fa qala, yace man faja'a hadhihi biwaladiha, waye wanda ya cutar da wannan tsuntsu ta dalilin daukan ƴaƴanta. Ruddu waladaha ilaiha, kuma yar mata da ƴaƴanta. Wa ra'a qaryatan namlin qad harraqnaha, Abdullah ibn Mas'ud yace annabi ya hangi wani shuri, mun kona wannan shuri na tururuwa. Fa qala, sai yace man harraqa hadhihi, waye kona wannan shuri na tururuwa? Kunna nahnu, muka ce mu ne. Qala, sai yace innahu la yanbaghi an yu'azzaba bin nar illa rabbun nar, baya kamata wani yayi azaba da wuta sai dai Allah mahaliccin wuta din. Bai kamata ayi azaba da wuta ba sai dai shi Allah da ya halicci wuta. Hadisin yana al-mujamul kabir. A riwayar Abdullah ibn Mas'ud yace ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam humara tatiru ala ru'usi ashabihi, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga daji, ya hangi wannan tsuntsun yana shawagi a saman kan sahabbai, ba a kansa ba. Fa qala, sai yace man faja'a hazihi, waye ya razana wannan tsuntsun? Fa qala rajul min al-ansar, wani mutum daga cikin musulman Madina yace akhastu bi batillaha, ni na dauki wasu koyinta. Abdullah ibn Mas'ud yace aw furukhan, ko kuma ƴaƴanta. Fa amarahu bi raddiha, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ya mayar. Wannan yana nuna cewar ba dole bane, amma saboda tausayi gare su, domin misalin da aka bada asisi wannan dan tsuntsu kankanin nan, idan koyinsa ka dauka ya za a iya kosar da kai, kai hakuri ma ka kyale tsuntsun nan ya rayuwa kuma ka. Saboda haka yasa manzon Allah yake ku bar mata saboda tausayinta, dan in ma ci za kai ba za ka koshi ba. Bare ga matafiya, in ka duba sharhin hadisin Aunul Ma'bud mujallal na 7 shafi na 240, yana nuna cewar a tausaya ma dabba in dai da hali ana samun lada a kai. Babi na gaba, babi 178, at-tayru fil qafas, ajiyan tsuntsu a cikin keji. Duk dai al-Imam Bukhari yana gangarowa don ya nuna maka cewa ba wai rikon dabba din ne laifi ba, cutar da dabban shi ne laifi. Haddathana Arim al-Imam Muhammad bin al-Fadl al-Basri qala haddathana Hammad bin Zaid an Hisham bin Urwa قال كان ابن الزبير بمكة عبد الله بن الزبير يا كسانتي هنا مكة عبد الله بن الزبير يا زمشو غبا مكة واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الاقفاص yana shugabanci ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna daukan tsuntsaye a cikin keji. Da a ce akwai laifi ga rikon tsuntsu mutun ya aje keji ya sa tsuntsu, Abdullah bin Zubair sahabi ne, waɗannan da ke yi sahabbai ne da an samu tsawatarwa. amma dai wannan riwayar din tana da rauni, riwayar tana da rauni, tana al-mawsu'atu al-ahadith wal athar al-da'ifa mujallad 12 shafin 280 illa kamar yanda yazo cikin fatawa islamiyya mujallad shafin 449 la harja fi dalika babu da fi don kari kikeji ka sa tsuntsu idza qama habisu hadi ma yalzam laha min at'am wal ma'a. Abinda hadisan nan suke karantar da mu ba laifi bane ka aje wata dabba a keji, laifin shi ne ka cutar da wannan dabban, ka hana shi, ka hana ta abinci ko abin sha. Wannan ya zo cikin Al-Mughni na Ibn Qudama mujallad na uku shafi na 351. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabban Annabi la yarawna bihi ba'san, ba su ganin akwai laifi dan mutun ya rike keji ya aje wata dabba a ciki. Daga tabi'ai akwai Sa'id ibn Jubair al-Imam Mujahid, in ka dawo malamai akwai al-Imam Malik, al-Imam Shafi, Abu Sairin Saurin da Ibn al-Munzir, malamai da yawa masana waɗanda sun tabbatar da halaccin haka. Ba laifi don ka rike keji ka aje tsuntsu, amma abinda ake la'akari da shi shine kulawa da wannan dabban. Idan ka tsare ta to ka bata abinda za ta ci kuma ka bata abinda za ta sha, illa tsuntsun da ake hana mutum ya rike, wanda malamai sun yi magana akai shine tattabara, wanda yana cikin al'adabu shar'iyya mujallad na uku shafi na 343. Yana cewa yukrahu ittikhadhu tuyuri tayara ta'kulu zuru'an nas, ana karhanta mutum ya yi kiwon tattabara saboda yana barna yana ciwo abincin mutane ya dawo gidanka. Ka illa dai ka aje marwurin kwana, amma zai tafi unguwa ya taɓarna. وتكره المتخذ لتبليغ الاخبار فقط, babu laifi dan mutun ya rike, akwai tattabaru wanda ake horon su suna kai sakonni, malamai suna cewa babu laifi ga haka, amma in ba wannan ba ajiye irin waɗannan tsuntsaye yana zama laifi. Akwai labarin al-Imam Maruzi dake cewa ya tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal, ma taqulu fi tayrin unsa ja'at ila qaumin fa azwajat indahum wa farahat liman al-firaq, don da yawa mutum yana kiwon tattabara yana da guda biyar sai su zama goma, da sun fita unguwa sai su zo da wasu. To yanzu malam, idan tattabaran nan ta haihu, tunda a gida da ta haihu nawa ne? Yace a'a, na mai uwar tattabaran ne. Inji al-Imam Ahmad bin Hanbal, yace ya za a yi a gane? Yace tabi'una al-umma, sai a bi uwar za ta kai su gidan. Don haka kiwon sa yake da hadarin gaske. Wannan yana Zadul Ma'ad mujallad na hudu shafi na 351. Akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake danganta mai rikon sama da shaydani, wanda yana sahih sunan Abi Dawud, hadisi na 4940 da tsawatar wanda malamai suka yi zamanin sayyidina Usman, musamman yana hanawa har ma yakan sa a kashe su saboda yana da hadari. Umar bin Abdul Aziz, in ka duba Rawdatut Talibin na al-Imam An-Nawawi mujallad na 8 shafin 201, yana da hadari kwarai saboda akwai hakokin jama'a. Idan kana kiwon tattabara kana shiga hakokin mutane, shi kuwa hakki dole ne za a yi hisabi a kansa a ranar kiyama. Hadisi na ƙarshe, haddathana Musa bin Isma'il al-Basri qala haddathana Sulaiman bin al-Mughira an Sabit bin Aslam al-Bunani an Anas qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi ya shigo gidan Ummu Sulaim mahaifiyar Anas bin Malik, Allah ya kara musu yarda, fara'a ibnan li Abi Talha, sai ya ga wani yaron Abu Talha yuqalu lahu, ana kiransa Abu Umair, wa kana lahu nugairun, yana da dan asisi, dan asisi wato karamin tsuntsun, yana da ɗansa wanda yake yal'abu bihi, yana wasa da shi, yana keji. Marayin zai zo cikin Fathul Bari mujallad na 10 shafin 583. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمير ما فعل, وترواية أو يتي أين النغير, سبود دن أسيسين ياموتو سيشيارون كانن أنسن واند كيدا واندن سنسن ينا 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 كوكا. النبي صلى الله عليه وسلم يشيكو يتي إنا سنسن كا واتو ينا منظر الله ينا واسادشي أين النغير, إنا دن أسيسين دكي واسادشي. من يشرح واند حديثي darasi na 52 wato hadisi na 269. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada amin da muka faɗa daidai, Allah ya gafarta mana kurakure. Wadannan alamomi ne mace za ta gane daukewar jinin haihuwa. Babu bambanci tsakanin alamomin karewar jinin bigi da kuma alamomin karewar jinin haila, duk ɗaya ne. Alƙassa, akwai farin ruwa da ke fitowa daga al'auran mace idan ta gama haila, wannan farin ruwan shi yake fitowa idan ta gama bigi, ko kuma mace ta sanya auduga a cikin al'auranta ta cire shi babu jini a jiki, wannan yana nuna cewa ta yi tsarki. Alama guda ce babu bambanci tsakanin mai biki da kuma mace mai haila. Ina hukuncin gidajen da gwamnati take gina ma'aikata, idan ma'aikata za su biya da kudin ruwa 6% interest, to ban sanya tsarin yake ba, bari har in ba da amsa mai gamsarwa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.